This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na daren yau Lahadi 5 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi da kalle kasako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a yara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ba a samu wani ci gaba ba a tattaunawar da aka yi yau Lahadi tsakanin Isra'ila da Hamas game da kokarin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe kusan watanni 7 ana yi a Gaza, wanda ya yi sanadin mutuwar dabban mutane tare da tilastawa Falastinawa sama da miliyan 1 gujewa matsugunansu. A birnin Al-Qahira, shugaban kungiyar Hamas Ismail Haniyeh ya bayyana cewa kungiyar mayakan Falastina na son a cimma cikakkiyar yarjejeniyar da za ta sa a kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ke yi da kuma ba da tabbacin janye dakaran Isra'ila daga Gaza, yayin da kungiyar Hamas za ta sako mutane kusan 100 da ta yi garkuwa da su, sannan kuma tana so a sako mata ɗaruruwan fursunoni Falastinawa da Isra'ila ke tsare da su. A cikin wata sanarwa da ya fitar, Haniyeh ya zargi Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ci gaba da kai hare-hare da kuma faɗaɗa rikicin da yin zagon ƙasa ga ƙoƙarin da masu shiga tsakani da sauran ɓangarori daban-daban ke yi na ganin an cimma tsagaita wuta. A gefe guda kuma, a yau Lahadi ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi cewa gwamnatinsa ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da rufe ofisoshin kafar yaɗa labaran Al Jazeera mallakar ƙasar Qatar. Netanyahu ya sanar da hakan ne a shafin X, wato Twitter, amma babu cikakken bayani kan tasirin matakin akan Al Jazeera da lokacin da matakin zai fara aiki, sannan kuma ko matakin na wani ɗan lokaci ne ko na dandandan. Nan take dai babu wani ƙarin haske daga shalkwatar Al Jazeera da ke birnin Doha. Wani wakilin sashen Larabci a kafar ta Al Jazeera ya ce matakin zai shafi ayyukansa a Isra'ila, musamman a gabashin birnin Quds, inda ta kwashe watanni tana yada labarai kai tsaye tun bayan harin da aka kai a ranar 7 ga watan Oktoban bara, wanda ya haddasa yakin Gaza. Amma matakin ba zai shafi ayyukan Al Jazeera a yankunan Falastinawa ba, a cewar wakilan. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi ne shugaban kasar China Xi Jinping ya isa kasar Faransa don wata ziyarar aiki wadda Emmanuel Macron ya karɓi bakuncinta. A yayin ziyarar, shugaban na Faransa zai nemi tattaunawa da takwaran aikinsa akan batutuwan da suka shafi Ukraine da kasuwanci. Ziyarar ta shugaba shi da ke zuwa a daidai lokacin da aka cika shekaru 60 da kulla hulɗa diplomasiya tsakanin Faransa da China, ita ce ta farko a Turai tun daga shekarar 2019. Bayan haka zai kuma kai ziyara Serbia da Hungary. Zaɓar Faransa a matsayin babbar ƙasa da shi zai ziyarta a Turai na nuni da irin kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin China da Faransa tun bayan da Macron ya kai ziyarar aiki China a watan Afrilun shekarar 2023. Gidan talabijin ɗin CCTV na ƙasar China ya ce jirgin da ke ɗauke da shi ya isa birnin Paris. Mummunar ambaliyar ruwa da zaftarewar laka sun kashe mutane aƙalla 57 a kudancin ƙasar Brazil, akan dole kuma kusan mutane 70,000 sun ƙauracewa gidajensu, a cewar hukumar sa ido kan bala'i da kare farar hula ta ƙasar. Aƙalla mutane 74 ne suka jikkata, yayin da wasu 67 suka ɓace sakamakon mummunar ambaliyar ruwan da ta auku, a cewar hukumar. Adadin mace-macen bai kunshi wasu mutane 2 da suka mutu sakamakon wata fashewa da ta auku a wani gidan mai da ke Petro Alegre ba, wanda wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labaran AFP ya shaida a lokacin da masu aikin ceto ke ƙoƙarin shan mai. yawan ruwan da ke taruwa da sauri a jihar Rio Grande do Sul na barazana ga madatsan ruwa da kuma tattalin arzikin Porto Alegre, birni mai yawan mutane miliyan 1.4.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla masu sauraro, yanzu kuma lokaci yayi da zan ja gefe in bar ku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi. Ya salamu ku.
Rayuwa kowa da yanda Allah ya tsara mai rayuwar shi, kuma dama ni tun ina karma ina da interest akan aiki da sha'awa akan abubuwan da suka shafi jarida. Kin san aka ce wai turin gini turin zane, akwai passion akwai kuma education.
Kallabin shirin ta wannan makon, yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yau kallabinmu ta mako wata mace ce da ta daura rauna da dama, kama daga lauya, yar siyasa da kuma yar jarida. Za ku ji kowa cece kana kafin mu jingina batun cin zarafin yan aiki. Yau bakin namu za su fayyace waɗanda ke da alhakin wannan cin zalin da kuma hanyar yi wa zaren tufka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Sai kafin mu kai ga hirarmu da kallabinmu ta mako, bari mu buɗe babin da batun cin zarafin yan aiki da galibi mata ne, ƙananan yara da iyayen gijinsu mata ke yi. A yau bakin da muka gayyata domin neman hanyar shawo kan wannan matsala sun fara da bayyana waɗanda ke da alhakin cin zarafin yan aikin.
Da iyaye ne,
iyayen su sakin yayan su, iyaye ba su ke sakin yara,
kuma farkon ma laifin iyayen da ka uba ne,
saboda
shi ya kamata ya tsawatar in ba da izinin shi ba ta yanda za a yi.
Amma wasu iyayen
baban ya mutu, baban ya mutu, ke kuma uwayen kun ki zauna ki rungume ki rungume yaran
ba tallafi daga kowane bangare,
ko da ba tallafi ki aski zauna, Allah ba zai hana yin da zaku ci ba, ko ke ki je ki aikatau din, ke ki je ki kama yarinya, amma a kin gummace ki dauko yarinya ki kawo ta bariki.
Sai ta kudin aure suka ce suke
tara kudin aure, tara kudin aure, wani sai ma fakin tara kin tara kin tara kin tara, sai kin je karshen ta a ce dan uwa ta cinye ko ɗan uwa ta cinye, karshen ta da yarinya ne ka tashi ta sha sanyin banza ta sha duka.
To wato kiran ba yarinya ake ba kuɗin ba aikawa da shi
ake aikawa da ake.
Akwai wanda kamar yadda nace muku, mun binciki su waɗanda suke irin wannan sana'a na kawo yara daga ƙauye, amma sun kiyarda su zo cikin wannan zaure namu mu yi tattauna. Ɗaya daga ciki take ce mana ai akwai ƙauyen da suke zuwa ɗauko yara, ƙauyen duk wacce ma bata zo binni ba, bata zo ta yi aikata ɗinnan wai ba aurenta, saboda dai ba za ta iya ki ba ta waye ba ba ta iya gyaran daki ba, saboda haka condition ne na yarki ta samu miji wani alfahari a kauyen, shine sai ya tabbatar da cewa ta taba zuwa binni ta yi aiki. So me ya koyi zama abun kila ran kunya dan da dan jin nauyin cewa ma kin yi ma wani ma bauta, to su a can abun alfahari ne. Sannan wa'ansu suka ce daga cikin suka ce sukan samu taimako, ma'ana su idan suka je sukan zama kamar wa'ansu hajiyoyi ne, wa'ansu sarauniya, ana girmama su idan suka je kauyukan dauko yara, tunda zaki dinga nan kyaututtuka ta ko ina kowa yana neman su yi musu alfarman daukan yan shi dan shi zuwa birni. A shi sa ai ita wannan kasuwanci ko ince sana'an dauko yara daga kauye zan zo su aikata ya zama babban sha'ani. Sannan kuma suka ce roƙon su suke saboda kudin auren da za a yi, kayan auren ya to ba daga babanta yake fitowa ba, ko daga uwar, ita za ta nemo abinta ta hanyar zuwa birni yin aikata. To kun da ji al'amuran da ke faruwa,
da shi kuma leader kenan.
To haba kuma leader ce mana
yanzu wannan agency din nan ma ai akwai laifi, akwai doka. Wadan an kama ita agent din, za in aka hukunta ta akwai years ma da za ta yi.
Wato ita magajiyan nan a shari'ance, kaman wani irin doka ake?
Akwai doka na NAPTIP, suna dauko yara ne daga wani wuri, suna daukai su slavery.
Ana kaman bauta su ba.
So hukuma ta hana.
Kuma kin san ba sa bin kadin in yaya yaro yake? Kudin kawai
kudin suke samu. To hukuma da ya hana kuma
akwai muhimmanci
ko yes da in an kama ka.
Akwai shekarun da ake
yi wa. Bi kuma a cika taron 250,000.
Kuma kin ga irin wannan ma ake wai wannan aikin ma da ake wannan cin zaliba fa iyakacin ma Najeriya ba. Kan kika mun wanda suke dauka ya zuwa Saudiya.
Su ma wahala
wannan wahala. Su yaran za su je su wahala amma ita wannan women leader ita ke cinye kudin.
Ita bagajiyar
ita ma ita ce ita ke cinye kudin. Saboda in aka ce kamar Saudiya ka an kai ka aiki. Kin ga na dafa ke da ka zuwan ki dai ba larabci kike ji ba ita wannan women leader ita take jin larabci ita canya ake so saboda da ta wurinta kudin zai dinga fita za a iya baki kudin yaro a ce ki ba sai ki kasa kashi uku ko ki kasa kashi biyu sai ki dauki rabi sai ki aje ma yarin yayi so ko mun da ya danganta da yanayin yanda aka auno miki yarinyar kika zo ita riba ake ci da su riba ake ci kamar yanzu misali yarinya za a iya cewa an auno ta akan miliyan 5 ko miliyan 6 sai fa ta gama fitar da kudin ta akan ta sannan fa abin da ta tara sannan kida yarinya zaka dinga amfana da wannan kudin wahala ce zaka je kai ta yin ta
to akwai ne dai bangare ne shi wannan ne laifi da ake aikatawa mu dai matan
dai laifi gaskiya
mu ne ko muke me ko mu tausaya wa mace yar uwanmu a matsayin ciwon ya mace na ya mace ne
tunda mace aka sani da tausayi
idan aka sani da tausayi su ma wanda ake kawo mu kuma su iyaye ne sun haifa su ma yawa to amma shi ga akwai bambanci wurin koma me suke aikatawa musamman azabtarwa da suke
akwai kuma masu rikewa da kyau ba akwai masu rikewa da kyau wata ma in ta rike ta yi karatu ta karatu ta kan dauke danta ta hada da wannan mai aiki saboda sun san nagartan yarinyar a nan gidan ta tashi sun san ko bina ta tarbiyyar ta waye duk ana aka yi mata tarbiyya wani dan matar shi take hada ta cewa na kauruwa ne ko kuma ya Allah matar gidan ta mutu mai gidan zai ce ba zai bari yarinyar nan ta kubuce ba ni zan aure ta
to ai kuma dai malama ka ya kin kara ba matan aure tsoro
su ci gaba da
ai wannan shuru bariki ji shuru ai bi hana mutuwa duk iyakacin ki inda miji yasa zai aure ko ana ne ma zai je aure to goma ma a ce ma wanda ma kika sani ko kika sanya take
a ni dai wanda kika aure a waje
akwai ba mara cewa ta yadda
wannan mai aiki na akwai mai aiki akwai mai auren mai
zo muna zo kan fada da ka fada eh bai taimaka wa madam ta zama madam
a wajen mai aikin sosai wannan ayi shi ma ba so ɗaya ba so biyu ba ni kai na gano ce ma ba jiyau ba mai aiki ce aka kawo gida kai miji a shekana so in mai aiki in mata gida ta abu sai ka ce bata iya ba na wannan mai aiki
ba ta nisan su
sallame ta ita ne mai aiki ita kuma mata gidan
an yi hadan fada
mai gida ita kuma matar ita kuma tana yarinya tana mata biyayya
tana
jin dadin zama da ita sai da ya kai mai aikin nan tace wance ita ce yau rabuwan mu yazo tace me ya faru tace bari kiji tace tana kuka tace bazan taba cin amanarki ba tace gashi abin da mijin yake amma in kin ce ƙarya ne sai mata tace mijinta ba zai yi haka ba tace bari in baki sheda sai ta dauko wayarta sai ta yi flashing din mai gida sai ta sa wayarta haske ene suwiti na ya aka ina hajjiya tace hajjiya ba ta nan ta fita ke kadai ce ta dinje soyayya kaza tace a daman na ce kudirin nan da ka kawo na yadda na amince zan yi kin yadda to tace to yanzu matsala daya zamu yi da hajiya sai ce a da Allah wannan ba abin nan bane zan ja fada ne in na ja fada sai in kada ta gida in ta tafi gida
kin
gane ba daidai bane in ta tafi gida
barista ta tsora ta
yana faruwa
ce da ba ba da
in ji
idan ta tafi gida sai in ja fada zan ce ka mun kaza idan ta tafi gida saboda na san tana da fushi in ta tafi gida nan da wata kaza kafin nan anyi ni kuma sai in lallaba sai in je in dawo da ita sai in bata hakuri sai mu zo mu zauna to sai ta ce kaga muna zumunci ya cike da Allah rabu da ita da wannan sai ta ce to shikenan saboda gashi na naji shigowar ta bari in sauri in kashe waya kan fa ki san tana da waya tace abu zan taba sani tana da waya ba yarinya na ta kashe waya a gaban mata
ina cin amana
yana dawowa ya ga yana muzure ba ai kaza kaza ba ina wanki ta ce ai wanki ta tafi gida so ban katse miki ba sai da ya ce mata sai da ta ce mishi to yanzu kudin da za a siyayya tuwo mu zan je da iyayena da waye zan yi siya zan yi kayan daki yace duk zai sa a yi mata ura tace a'a ba ni ya fi son in san abin da raina yake so
ita mai aiki
ya tura tace ya tura mata kudi maku dan she bude mata account yarinyan ya bude tura mata kudi maku dan kudi masu yawa
Ba sa zama.
Idan in ya bude ba za ta dauka su ba ai an yi gudun gara ne kice baki dauko katuwa budura
ko karamar yarinya
kin dauko karamar yarinya to wata karamar yarinyar ta fike kwarewa da ke ganta wannan karamar yarinyar da ke renawa
to Allah ya kyauta shawarwari ga iyaye da kuma su masu daukan ma'aikata din yara musamman saboda an ci dana kowa ne musamman ya mace
to iyaye da yau kalubale gare su saboda sun ji wannan abun ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba so ya kamata dai iyaye mu ji tausayin ƴaƴanmu mu rike su kamar yadda Allah ya akwai hisabi tsakanin da iyaye dole akwai haƙin da zaka sauke a matsayin ka na uwa ko na uba zaka sauke to kaga baka sauke ba na ka je ka ce ma Allah ne
barista hukumanci
kamar yadda ta faɗa ko a hukumance ma akwai child's rights akwai haƙin da akan iyaye akwai haƙin iyaye akan da akwai haƙin mashi da akan jama'a akwai kuma haƙin suma jama'a akan da akwai haƙin da akan hukuma akwai haƙin hukuma akan da duk an
bayyana shi to
dai abinda yaro ya kamata yayi abinda iyaye su ma ƴaƴan su abinda hukuma ya kamata su ma ƴaƴa yara ya kamata su ba su education
wato ilimi
free
kyauta
a irin to duk komai yana nan an bayyana a hukumance
so ka kowa yayi aikin da aka sashi
kowa yayi abin da ya kamata
to idan lalle ciwon ƴa mace ne ashe ya dace mata su hada hannu domin ganin an kawo ƙarshen wannan ɗabi'a yau Dara ta ci gida domin kuwa kallabin mu ta mako abokiyar fama ce a fannin aikin jarida wadda ta samu jarin shiga wannan sana'ar da aikin lauya waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
sunana Maimuna ya Bakar ni ce mawallafiyar jaridan Tozali da kuma shugabar gidan talabijin wato na Tozali TV an haife ni a Maiduguri na girma a Bauchi na yi makarantar primary a Bauchi na yi secondary ma a Bauchi Federal Government Girls College Bauchi daga nan na tafi Bayero University da na karanta wato shari'a law kenan bayan haka sai na zo na yi Nigerian Law School a Abuja na kuma yi service ina a Ministry of Justice a Abuja daga nan sai na samu aiki a Corporate Affairs Commission
wani shekara kenan
na samu aiki a Corporate Affairs Commission December 2003 kuma December 2003 na gama service around the same time na gama service kenan na samu aiki ban wani dade a gida ba sai na samu aiki a Corporate Affairs Commission na yi aiki a Corporate Affairs Commission na shekara hudu saboda daga 2003 zuwa 2007 I think da yake December ni so in kika gani zaki ga kamar shekara hudu ko jan towards the end of 2007 kuma sai na ajiye aikin gwamnati na dan bude yar law chamber ina wato limestone solicitors na kuma fara magazin mujalla wato wanda aka zo aka santa da wato Tozali magazine kenan to haka dai muka yi ta tafiya yau dai fara Tozali magazine na kusan shekara 16 kenan in kika duba daga 2007 to date ana maganin kusan shekara 16 haka bayan Tozali ina cikin yin Tozali magazine kuma sai na samu wato kaman wata me ake cewa sabon passion sai na ga ato na diversifying mana sai na bude Tozali TV 2017 or there about 20. Ba shekara biyar shida da suka wuce na fara tuzali a TV. Mun fara shi as an online TV channel. Daga nan muka hau Star Times platform. Daga Plus Star Times platform muka hau Canal Plus. Muka hau DSTV, muka hau Go TV. To dai a yanzu dai ni ce shugabar gidan television a wato na Tozali TV in kuma da mujallar Tozali magazine din tunda har yanzu ma muna mujallar sai dai yanzu mun koma online saboda yanayi yanzu akwai su Instagram da mu ne kadai zaki bude magazine mu kiga biki kiga gayu kiga mata kiga discussion irin interviews
abubuwa iri
yawa to amma yanzu kin
kayan kawa na mata
yawa akwai social media akwai Instagram akwai TikTok akwai ina inda ake post mu ma dai muna da online version din muna yin abinda muka saba yi amma dai online magazine din sai dai idan mutun yana son a mai special edition wato na magazine din zamu iya buga masa amma dai yanzu mun fi karfi akan TV din tunda TV mu duk platform din da kake tunani a Nigeria da Africa baki ɗaya muna kai yanzu muke gudanar da al'amarin gidan talabijin wato na Tozali TV to dai wannan shine takaitacciyar tarihin aiki na da makaranta da aiki ko
biki siyasa ba
eh to na dan taba siyasa ko zance muna dan taba siyasa ban dai taba fitowa wai na nemi takarar wata office ba amma dai nayi APC har ya kai da aka bani wato shugabar board chairman kenan wato na Nigerian Postal Services ake kira menene na sada zumunta ma'aikatar sadarwa na ƙasa nayi chairman ma'aikatar sadarwa na ƙasa shekara 6 yauwa na yi na shekara 4 sai aka sake min renewing tenure ina na ƙara shekara 2 sai aka yi sabon gwamnati da aka yi sabon gwamnati ta sauke duka board chairman to nima abin sai ya shafe ni to kinje kuma a 2019 na taka rawa a siyasa da aka yi na Gombe na APC har lokacin da Buhari ya je Gombe ina cikin watan committee wanda suka tarbi shugaban kasa da tarba ke cewa ko suka tarbi shugaban kasa cikin ji kuma har yanzu dai muna taka rawar siyasa a bayan fage ba dai na taba fitowa na ce bari in nemi wani kujera ba amma dai muna muka ga mutane da suka cancanta mukan je mu mara musu baya mukan dan taya su kaman su campaign mu fadakar da mutane akan su in dai sun cancanta yawa kuma ni yar APC ce har yanzu ina APC
to me ya dauki hankalinki kin samu horarwa a matsayinki na lawyer sai kuma kika koma mawallafiya kuma kika koma aikin jarida har da bude gidan talabijin me ya dauki hankalinki
to kin san aka ce wai ko rayuwa kowa da yanda Allah ya tsara mai rayuwar shi shine dai babba amma kuma dama ni tun ina karma ina da interest akan aiki da sha'awa akan abubuwan da suka shafi jarida nakan nemi mamana tana karatu sosai mace ne mai son karatu so tana da magazines tana da newspapers tana da ba abin da bata da shi novels da waye to saboda tana da shi nakan saci hanya kullun in karanto su wanda ya kamata a ce na karanta a wannan shekarun da wanda bai kamata ba je zakan je na sato su na koye su na karanta su yawa so ina jin tun kin san aka ce wai turin gini turin zani akwai passion akwai kuma education abu ne guda biyu daban akwai abin da kai ra'ayinka yana son shi akwai kuma abin da shi karatu ne kawai ka dauke shi to kin gani kamar lo a waje na karatu ne amma wai ra'ayina abin da yake so ina son duk abin da ya shafi fadakarwa wato na jarida da wani TV da wani waya yana burge ni ko ba haka ba tun ina karma abu ne wanda dama ke burge ni kuma to be candid ni a jami'i na ma application ina for mass communication na apply so da naje ni university naje neman admission akwai wani abokin babana lokacin shi doctor ne a BUK Dr. Musa Badara sai ya ce min me yasa ba zaki karanta law ba babana ma dama shi ma yace me yasa ba zaki karanta law ba shi ma ya da naje sai ya convince ni ina akan in ka karanta law zaka iya komai cewa kika karanta law duk abin da kike so zaki iya zuwa ki yi shi ko ba gaskiya ba saboda professional course ne yace mass communication in kika karanta shi zaki mass communication amma ni ina ganin ana wa tunanin ki je ki karanta professional course din da law din nan ba wai da sauki ake samu shi ba ke ga shi kin samu cikin ruwan sanyi so ki je ki karanta law to kin je inda aka yi na karanta law ina son law din ma ba wai ba na san shi ba amma hankali na ya fi tafiya ta wajen wacin shi harka na sadarwa jarida ne wane ne yasa kika ga nayi magazine mujalla har shekara 16 mujallan nan dai ba sauki yake da shi ba in dai ba wai din ina son shi ba in kudi nake ne ma gaskiya ba zan yi aikin jarida ba saboda ba kudi a ciki kudi a ciki amma dai tunda abinda kake so ni a rayuwa ina ga mutane su yi ringa kokari suna yin abinda zuciyarsu yake so saboda in kana abinda zuciyarka yake so duk da babu da akwai duk zaka yi hakuri yawa duk abinda ya throwing at you zaka dauka because kana son abin ne zaka yi ta kokari kai ta turawa sai ya kai lokaci matsayin da kake son ya kai tunda dai yanzu rayuwa dama me ne a ce ka tashi kana da objective kana da purpose kana da abin da kake yi kuma ni abin da ke faranta min rai abin da nake yin nan duk da wahalalun da ke cikin shi abin da nake dan ina son shi ina son abin da nake shi yasa kika ga nake hakuri nake ci gaba da turawa nake ganin me yake tura buzu wai me yake ci buzu kai bango aha kika ga nake ta kokari nake ta ci ga saboda abin da raina yake so ne shi journalism matin shi sada zumunta sada sadarwa abu ne wanda ni ra'ayi na yana son shi shi yasa nake yin shi amma ni lawyer ce kuma har master's degree ma da na koma a law ne master's degree na ban je na yi sha a wannan ba a mass communication amma na yi courses da yawa a Nigeria a Turai duk a mass communication just in enhancing in what knowledge ina na wannan kisan abinda baka sani ba lokacin da zaka shiga dama zaka nemi waɗanda suke da experience haka na fara da zan shiga sai da na nemi waɗanda suke da experience a field din nace na same su suka bani shawara waɗanda suka ce min kan ne waɗanda suka ce min ko ba kam ni da amma na riga na ce zan yi so kan ne yin ba wai ya shigo kunne na bane dai an gaya min dai wahalun da ke cikin shi da komai na ga dai naji na gani nace haka dai zan ta pushin tunda ina so kin gane ina sha'awan shi sosai na ringa turawa har muka kai inda muka kai yanzu alhamdulillah mun kai wani me ake cewa
matsayi
kuma banda ma mun kai wani matsayin har yanzu muna da watan we have kaman bigger dreams for the channel muna da wannan babba wai mun kai ma wani matsayi amma har yanzu ba mu kai inda muke so mu kai ba saboda inda muke so mu kai ba shi da iyaka kaman dai mu zama dai CNN haka yawa ta duniya dai a san mu ko ina a duniya ai business in ka fara shi zaka ta expanding ne har ya ta girma ya fi komai ya wuce Nigeria ya wuce Africa ya shiga duniya shine business
wa kin shiga wannan harkar kaman business ne kenan
eh to inda da ce
mu kin ce ba kudi a ciki
ba kudi cewa ne harkan jarida ba kudi generally ba wai na ce ba wai kudi absolute ba kudi bane kin gane kaman yanzu a baki ne sanoyi guda biyu akwai wanda idan kika yi shi yanzun nan zaki kudi akwai wanda kuma sai kin jure zaki kudi time inda zaki saka ki kudi a wannan ba shine time da zaki saki kudi a harkan jarida ba
to madalla ba iyakarta kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ci gaban da manaja Maimuna ta samu a wannan fannin nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na wannan makon sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin da nufin yaya ta gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Masu sauraron mu baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen A madadin Maryam Dauda da ta taya na gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Hailu Haile da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya sai da safon ku.